أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة 21 ذي الحجة شكرا تدبو لدري حدود 43 هجرية وان دي داتي دي 22 دا watan 7 شكرا تدبو بيدا 22 ميلادية zan mu fara karatun wannan littafi namu mai albarka shine ta'limul muta'allim na al-Imam Zarnuji Allah ya mishi rahama Burhanul Islam al-Imam Zarnuji ya kamata a ce duk littafin da za a yi dukkan wani karatun da za a yi mawallafin ya kasance an yi dan tarihin shi dan takaitaccen tarihin malamin da kuma shi littafin da rubuce-rubucen shi da juhudin shi da yi to amma sai dai al-Imam Zarnuji Allah ya mishi rahama yana daga cikin malaman da kwata-kwata ba a samu tarihinsu ba kawai abinda aka sani cewa dalibi ne ga al-Imam Marginani wanda ya ambace shi a cikin ta'limi wanda Marginani mai littafin al-Hidayah babban littafi mujallad 10 na wangakin Hanafiya fiqhun Hanafiya ne yana daga cikin manya-manyan littattafan Hanafiya a cikin babin ilimin fiqhu to al-Imam wannan Marginani shi yake da wannan littafi na al-Hidayah wanda al-Imam Dahawi ya mishi sharhi al-Binaya sharhi al-Hidayah kai shi wajen mujallad 40 al-Imam al-Aini nake so mai Umdatul Qari to wannan littafi mai al-Hidayah al-Imam al-Marginani malamin mai ta'limi ne kuma abinda aka sani cewa ya rayu ne a karni na 6 al-Imam al-Marginani Allah mishi rahama kuma wallafe bayyana rubuce-rubuce littafin wannan daya da yake da ta'limi shi kadai yake da bai da ko wata warka dai banda wannan littafi kuma Allah madaukin sarki ya arzuta shi da karbuwa ya arzuta wannan littafi mai albarka da karbuwa wajen malamai a makarantu na halka a makarantu na wajen malamai yana daga cikin manya-manyan littafi masu kima masu daraja wanda littattafai da ake sawa su zaburar da ilimi su dalibin ilimi su karantar da shi yadda ake neman ilimi da yadda zai neme shi da yadda zai girma malaman shi yadda zai girma littattafan da yadda zai fa'idanta cikin ilimi da irin wannan abubuwan gabaki ɗayan su babe ne mai muhimmancin shi wanda malamai kana zuwa neman ilimi wasu diyawa ta su fara sa ta'limi kana fara zuwa wajen malami ta zai tambaye ka an baka yi ta'limi ba zai ce ka sa shi dan saboda shi zai karantar da kai yadda ake yadda zaka amfa ilimin zaka hanyar neman shi kamar yadda shi zai fada kuma littattafai da dama adda kai irin wannan wanda suke bayani akan irin wannan hanya masu yawa ne jingim suna nan an yi su babban su a cikin ilimin hadisi akwai Khadibul Baghdadi Allah mishi rahama yayi littafi mujallad 2 wanda duka shi ma baban irin wannan ne Adabu Sami wal Mutakallim hakanan al-Imam Ibn Jama'a mai rasuwa shekara 700 da wani abu shi ma yayi littafi da Tazkiratu Sami'i wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim babu kamar shi a baban shi baban irin na ta'limi ne amma shi ya lumka abubuwan da mai ta'limi ya kawo wanda in mun gama ta'limi da izinin Allah muna kyauta zan shi zan musa dan saboda wannan ulum ne wanda wajibi ne ayi tahiyya da su tahiyya da su wajibi ne dan su shi yasa muka yi wannan muqaddima ta al-Imam Darimi muqaddima ta al-Imam Ibn Majah tana ciki malaman hadisi kuma kana zawwa wajibi ne sai ka karanta muqaddima ta al-Imam Darimi muqaddima ta al-Imam Ibn Majah me yasa dan saboda zata karantar da kai yaya ake mu'amalantar ilimin kan shi da malaman kansu da kuma yadda za a tsarkake ilimi dan Allah to mai ta'limi a karatun gida shine farkon littafi da ake sawa wajen wannan baban kuma kamar yadda zai bayani ya fara shi ne ya sanya shi ne dan saboda ya ga dalibai suna ta wahalar neman ilimi amma ba su samu shi sai ya wallafa wannan littafi dan saboda ceto su daga wannan matsala kai sai zan mu fara wannan littafi mai albarka kuma a inda aka gane cewa wani karmi ne yake nake nuna ba malami bane masu san shahara masu neman a san su babu wanda ya san shi ko tarihin shi ko makamancin masadir babu masadar kin da ya ambaci wannan kan shi mai tahqiqin shi ne wanda wani ya ta hakikin shi da asar inda hadisan da mangan da yake fada mai da su zuwa ga asalin su to amma wajibi ne ayi tarihin shi kan shi da yazo muqaddima ta yi kawai duk iya kokarin shi da binciken shi bai samu tarihin wannan malami ba tarihi sananne kawai dai an san cewa a lokaci kaza ya rayu suwane sune malaman shi dan ya ambace su cikin littafin su kuma an san shi الامام الزرنوجي الله مشي رحمه yake cewa alhamdulillahi allazi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam wa salatu wa salamu ala muhammad sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyul ulum wal hikam yake cewa Allah mashi rahama godiya ta tabbata ga Allah allazi faddala bani adama wanda fifita ɗan adam bil ilmi da ilmi wal amal kunda kuma yin aiki ala jami'il alam ga dukkan sauran talikai sauran halittu kenan ɗan adam kade Allah ya fifita da ilmi wa salatu wa salamu tsira da aminci su tabbata ala muhammadin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul arab shugaban laraba wal ajam da gwarawa dukkan yaran da ba larabci ba wa ala alihi ya tabbata ga alayen iyallan gidan shi da sahabban shi ya nabiul ulum mabubbuga sannai wal hikam da hikima wanda ilimi su suka bubbugo shi sahabbai da tabi'ai wanda suka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd yace bayan haka falan ma ra'aytu kaseeran min tullabil ilmi yayin da naga diyawa daga cikin daliban ilimi fi zamanina a wannan zamani namu yana magana fa karni na shidda yajiduna ilal ilmi suna ta kokari wajen ilimi wala yasiluna amma ba su saduwa zuwa gare shi yace wa mimma nafi'ihi wa samaratihi wa hiya al amalu bihi wan nashr yuhramuna wannan wa hiya al amalu bihi wan nashr akwai shi a wajen ku wanda ke da shi a nuska ta wannan kawai yadda muka sani mu karanta a cikin ta'alimi sananne wa mimma nafi'ihi wa samaratihi yuhramuna kenan yuhramuna ana haramta musu mimma nafi'ihi daga abun amfanin shi wa samaratihi da kuma ƴaƴan itatuwan shi wa hiya al amalu bihi wan nashr shine aiki da shi da yada shi yace limadan saboda annahum su akhdau tariqahu sun kuskure ma hanyar neman ilimin wa taraku shara'idahu sun bar sharadin neman ilimin wa kullu man akhda tariqa dukkan wanda ya kubuce ma hanya ya kuskure ma hanya dalla to zai bata ka zo ka ce a gwada maka hanya wannan mata mai an gwada maka ita nan ga nan tai kuma kai sai kai yi nan kenan kaga har abada ba ka kai zuwa gare ta ba yace wala yanalul maqsuda ba zai samu abun neman shi ba qalla aw jalla kadan ne ko kuma mai girma ne a cikin sanin da muka yi cewa wa man dalla fala yanalul maqsuda qalla aw jalla duk wannan ba a maimaita ba cewa man dalla ne yace fa aratu sai naso wa ahbabtu kuma nake so an ubayyana lahum um bayyana ma daliban tariqat ta'allum hanya ta neman ilimi ala ma ra'aytu ga abinda na gani fil kutub a cikin littattafai wa sami'tu kuma naji shi min asatizi daga malamai na ulil ilmi ma abuta ilmi wal hikam da hikima raja addu'a idan saboda kaunar ayi mun addu'a min ar-ragibina fihi ga masu kwadayi cikin shi al-muqallisina masu tsarkakewa bil fawz sai mun addu'a da samun rabo wal khalas yawmiddin da kuma kubuta ranar al-qiyama yace ba'a da mastakhartu Allah ta'ala fihi bayan na zabi wannan na bada zabi ga Allah istikhara yayi salatul istikhara ya roki Allah idan alheri ne Allah ya sa ya rubuta wa samaituhu sai na sanya mishi suna ta'alimul muta'allim karantar da mai neman ilimi tariqat ta'allum hanyar neman ilimin shine sunan littafin karantar da mai neman ilimi hanyar neman ilimi waja'altuhu fusulan sai na sanya shi fasali ne fasali na farko fi mahiyatil ilmi cikin hakikanin ilimi wal fiqhi wa fadlihi da fiqhi da faralashi fasali na bi fin niyati fi halit ta'allum niyya a cikin halin neman ilimi fasali na uku fi ikhtiyaril ilmi wajen zabar ilimin da mutun ya kamata ya zaba wal ustazi da malami wa shariki da aboki wa sabati da tabbata fasali na gaba fi ta'zimil ilmi wa alihi cikin girmama ilimi da masu shi fasali na gaba fil jidd wal muwazaba wal himma cikin kokari da nacewa da kuma mai da himma cikin neman ilimi cikin naga wa fi biyada bidayatu sabqi wajen fara sa littahi wa qadrihi da gurgurdan abinda mutun zai dauka wa tartibihi da kuma jeran tashi fasali naga wa fi tawakkul wajen tawakkali fasali naga wa fi waqtat tahsil lokacin samun ilimi fasali naga wa fi shafaqatu wan nasiha cikin tausayi da nasiha fasali naga wa fi istifada wajen neman fa'ida wal iktibasul adabu da kuma daskonar adabi ladabi na ilimi fasali naga wa fil wara'i fi halut ta'allum tsantsani a cikin halin neman ilimi fasali na ga fi ma yurisul hibz abinda ke gadar da harda wa fi ma yurisul nisyan da abinda ke gadar da mance ilimi fasali na ga fi ma jalibur rizq abinda ke jayo arziki wa fi ma yamna da abinda ke hana arziki wa ma yazidu fil umr da abinda ke karawa cikin rayuwa wa ma yanqusu da abinda ke ragewa karawa malamai suka ce shine sanya albarka kamar yadda aka fasara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamu gani yace wa ma tawfiki illa billah tawfiki na ga Allah yake alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi ni gabe shi na mai da lamarina fasulun yace fasali kenan bai cewa fasalul awwal ko fasalul sani ko fasulun yake cewa fi mahiyatil ilmi cikin hakikanin ilimi asamma menene ilimin tukun wal fiqhi da fiqhu wa fadlihi da kuma faralar ilimin wannan fasalin zai kumshi wannan abubuwa guda uku qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah yake cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima neman ilimi farilla ne ga dukkan wani musulmi namiji da musulma mace wannan asal hadisin da ya kawo ibn majah ya huddo shi haka nan bai haƙi cikin shi abul iman amma ya tsaya daidai ala kulli muslim idan aka ƙara wa muslima ya zama da'ifi amma cewa ala kulli muslim daga an tsaya nan hadisi ne sahihi ibn majah ya huddo shi da bai haƙi amma ƙara cewa wa muslima bayyana asali shike maida shi kuma ya zama na hadisi da'ifi dan saboda an ce wa kullu muslim han musulma ta shiga ciki yace ilam ka sani Allah mushi rahama kun ga ya fara da hadisin annabi alaihi salatu wasalam yace ilam ka sani bi annahu cewa yadda sha'ani yake la yutaradu ala kullu muslim ba afarranta ma kowane muslimi ba talabu kullu ilmin neman kowane ilimi wa inna ma yuftaradu alaihi abinda aka farranta musu kawai shine talabu ilmul hali neman ilimin halin da mutun yake ciki kama yukalu kama yadda ake cewa ma'ana halin da kake ciki kai dan kasuwa ne to ka nemi ilimin kasuwa shine wajibi gare ka kai dan aikin kaza kake to ka nemi ilimin wannan abun shi aka wajabta maka ba neman ulum in gaba daya bana rayuwa gaba daya yace wa afdalul ilmi ilmul hal na mafificin ilimi shine ilimin hali wa afdalul amali hifzul hal kuma mafificin aiki mutun ya kiyaye halin shi mafificin aiki ba ka yawaita sallah ka yawaita azumi yana cikin aiki amma mafificin aiki in kai dan kasuwa ne kiyaye ruba kiyaye haram da zai shigo cikin dukiyarka babu aikin da zaka ma Allah kamar wannan a cikin halinka saura da dan iso yawan nafilfulu yawan kaza su shigo su biyo baya shine afdalul amal hifzul hal ka kiyaye halin da kake ciki wa yuftaradu alal muslimi an fardanta ma muslimi talabi ilmi ma ya qawlahu fi halihi neman ilimin abin da ke abkuwa mushi cikin halin shi fi ayi halin kana a cikin kowane hali ya kasance yace fa inna ma'ana akwai wasu ulum kuma wanda an faranta maka ko ma kai wane ne suna iya fado maka dole ne ka nemi ilimin su fa innahu la budda lahu min as-salati dan ba makawa gare shi gami da sallah fa yubtaradu alaihi an faranta mishi ilmu ma ya qawlahu abinda zai abkan mishi fi salatihi cikin sallar shi bi qadir ma yu'addibihi farada sala daidai gurgurdan abinda zai bada farillar sallah wa yajibu alaihi ya wajaba alaihi gare shi bi qadri ma yu'addibihi alwajib gurgurdan abinda zai bada shi na wajibi yace li anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil faradi dan abinda ake wasila da shi ake kamun kafa da shi wajen tsaida farilla ya kunu faradan to shi ma farilla ne ar walla dole sai da ita ake sallah shi yasa ita ma ta zama farilla duk da ita ba ita bace makasudi wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib abinda ake saduwa da shi zuwa ga ake tawassuli da shi zuwa ga tsaida wajibi ya kunu wajiban yana kasancewa wajibi ne tun daga nan mun fara shakar kamshin abun nan hanafiyanci cewa farilla iqamatul fardi yakunu faradan iqamatul wajibi yakunu wajib dan su suke da bambanci tsakanin farilla da wajibi hanafiya su suke bambancewa tsakanin farilla da wajibi shi yasa abu hanifa ya tahi akan cewa wutri wajibi ne ba farilla ba in ka zo bayanin mazhabin shi ba ka ce ya ce farilla ba dan a wajen shi farilla daban wajibi daban yace wa kazalika fiskaum haka nan cikin azumi wa zakati da zakka in kana lahu malun in ya kasance yana da dukiya to da irin wannan ɗan uwa shine karanta ilimi da basira da huddo zaqulu abubuwan da suke mutun yana fahimta abubuwa nusus da basira a ciki ba kawai ka wuce su ba kara zuwa baka san me ake nihi ba yanzu anan gurin kaga ba shi ya huto ce maka ba shi dan hanafiya ne amma a cikin ta'amura da lafazin da yake amfani zaka gane cewa dan hanafiya ne yace wa kazalika fi sawm haka nan cikin azumi wa zakati da zakka in kana lahu malin yana da dukiya duk wajibi ne nemi ilimin su wal haji in wajaba alaihi haka nan haji in ta hau kanshi sabanin abinda mutane suke da ka samu kudin hajin ka rukunin da ya kare wajen ka sai ka je ka biya ka tahi wanda kuma in kai garaje wahala banza ce zakai haji tana da sakarkiyar da dole sai ka karance ta wajen malami wa kazalika fil biyu in kana yatajir haka nan cikin yanzu abun wangakin ta koda ya kasance a ce haji masalan kai malami ne ka karance ta ga san littattafai da dama ka karance su amma yanzu in aka taho wajen yin ta a aikace dole sai malamin da ya taba yi zai iya jagoranta yanzu hakan ka dauke mu kai mu kai da mu haji ba abin da zan mu iya ganiya dole sai da jagora to kuma ina wanda za a ce shi kwata kwata dama bai karanci abin ba kenan dole ne sai mutun ya karance ta yace kila li Muhammad ibn al-Hasan ana ce ma Muhammad ibn al-Hasan shine ash-Shaybani babban dalibin Abu Hanifa kenan ka ga nan ma ci gaba akan mazhabin su rahmatullahi alaihi Allah mushi rahama aka ce mishi limalam tusannif kitaban fi zuhud me yasa baka rubuta littahi ba akan zuhud kala sai ce kar sannabtu kitaban fil buyu na wallafa littahi cikin buyu saye da sayarwa yani abin da yake nihi nan az-zahidu man yataharrazu mai gudun duniya shine mai kiyayewa an shubahati game da shubha wal makaruhati fi tijarat da makaruhi cikin kasuwancin shi kenan yake nuna cewa ya musu raddin cewa nayi littahi akan zuhud tunda nayi akan saye da sayarwa zuhud shine kawai kaurace ma haram wa kazalika fi sar'iril mu'amalat hakanan cikin sauran mu'amaloli wal hiraf da tsuwar wuci kasuwanci yace kullu man istagala bi shay'in min hadu wanda ya shagarta da wani abu a cikin wannan abubuwa yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil haram fi an farranta mishi ilimin kiyaye haram a ciki duk abin da ka sa kanka to kai karanci me halak me haram a cikin shi wa kazalika yuftaradu alaihi hakanan an farranta mishi ilmu ahwalul qalbi ilimin halaye na zuciya wasu abubuwa da zuciya ya kamata ta kudurce su ba aikata su ake ba mina tawakkulu da tawakkali wal inaba da mai da lamari ga Allah wal khashiya da tsoron Allah wal rida da yarda da Allah fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal wannan shi yana abkuwa cikin dukkan halaye ko ma ka dan kasuwa ne ko dan boko ne ko menene ne to wajibi ne ka kasarance tawakkali da mai da lamari ga Allah da tsoron Allah da yarda wannan kuma littattafan abun nan az-zuhud war raqa'iq suke karantar da musu yace wa sharaful ilmi daraja ta ilmi da daukakar shi la yakhafa ala ahadin battaboyuwa ga kowa izhu wa muqayizu wal muqtasidan shi aka kebanta bil insaniyati da dan adam li anna jami'al khisal dan dukkan dabi'u siwal ilmi banda ilmi yashtariku fiha al insan wa sa'irul hayawanat dan adam da sauran dabbobi suna tarayya da su ka shaja'ati kamar sadaukantaka in ka samu mutun sadauki a cikin dabbobi ma ka samu wani sadauki ne wal jara'ati da tsauri zaka samu mutun da tsauri haka nan cikin dabbobi wal quwwa da ƙarfi wal judu da kyauta haka nan zaka ga cikin dabbobi akwai mai kyauta akwai mai rawwa akwai dabbar da in ka je ta tsatta tana da nono amma ta make shi ta hana maka isa ka samu komai tare da ita ba akwai da kuma zata saki kai abin da ka ga dama da ita wannan yana nuna kyauta a cikin halayen su su ma akwai wa shafaqati da tosayi wa gairi ha da wani ta dukkan dan adam da kana da dabba tana da amma ce siwal ilmi banda ilmi shi kadai dan adam yake da dabba ba ta da wa bihi azhara Allahu fadla adam da ilmi ne Allah ya bayyana farala annabi adam alal malaika ga malaiku wa amarahum bisujudu lahu ya umarce su da su yi musu sujada duka wannan kamar yadda Allah ya umarta a Qur'ani mun san cewa daraja ce ta ilmi ta kai annabi adam ga haka wace wa inna ma sharafil ilmi abinda yasa ilmi ya samu daraja bi kaunihi wasilatan ila albirri wattaqwa dan shine hanya kadaya wanda zata kai ka zuwa ga biyayya ga nagarta ka zama mutun nagari kuma ka ji tsoron Allah allazi yatahiqu bihi almar'u alkaramati inda Allah wanda da shine mutun zai samu karamci wajen Allah wanda taqwa inna akramakum inda Allah ya taqakum mai mafi girma a wajen Allah shine mai tsoron Allah to tsoron Allah nan da ilmi ake samun shi wa sa'adatul abadiyya da arziki na har abada duniya da lahira ilimi shine arziki kama qila li muhammad ibn al-hasan kama yadda aka ce ma muhammad ibn hasan rahmatullahi alayhi shi'ran Allah jikan shi a waqi aka ce mushi ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kullu yawmin ziyadatan min al-ilmi wasbaha fi buhuril fawaid tafaqqaha fa innal fiqha afdalu qa'idin ila al-birri wa taqwa wa a'dalu qasidin huwa al-ilmu al-hadi ila sunan al-huda huwa al-alamu al-hadi ila sunan al-huda huwa al-hisnu yunji min jami'i shada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala shaytan min alf abidin yace ta'allam aka ce mishi ka nemi ilimi fa innal ilma zainu li ahlihi dan ilimi qawani ga masu shi wa fadlun kuma farala ce wa unwanin kuma shine unwani li kulli muhammad ga dukkan wani abun yabo duk wani abun yabo ilimi shike jayo shi wa kun mustafidan ka kasance mai neman fa'ida kullu yawmin ziyaratin kullun kana mai neman ƙari min al-ilmi na ilimi wasu ba haka yi nutso kai iyo fi buhuril fa'id cikin teku na neman fa'ida duk lokacin da aka ce ga wata fa'ida ta samu ta ilimi to kai kokarin nutsuwa kullun kana neman fa'ida da karance karance da neman su wajen malamai wanda wannan yake sawa idan muka karance can gaba zan mu ga ya kamata da a ce dukkanin gurin muna ga rubutu na fa'ida wanda mutun ya ji wasu fa'idodi akwai kalimat masu tsada wanda in ka ji su ba su ƙara maimaituwa ba mu ma ba zan mu ƙara faɗa su ba katari ya kawo su to irin wannan wajibi ne mutun ya rubuce su ya kayyade su ya samu kayyade ta musamman ya rika ajiye su yace tafaqqa haka nemi ilimi fa innal fiqhi afdalu qa'idin ilimin fiqhi shine mafificin jagora ilal birri zuwa ga aikin da'a wa taqwa da tsoron Allah wa adalu qasirin da mafi daidaitar manuha yace huwa alamul hadi shine alama mai shirye suwa ila sunanul huda zuwa ga sunna ta shiriya huwa alhisn shine ganuwa yin ji yake tseratar da mutum babbar katanga yace ganuwa yin ji yake tseratar da mutum min jami'i shada'i daga dukkan wasu tsananai duk wani tsanani wanda ke da ilimi ya san inda zai hudda kansa a ciki yace fa inna faqihan wahidan dan mutawarri'an malamin fiqihu guda daya malami guda daya mai tsantseni ashaddu ala shaytan min alf abidin ya hi tsanani gami da shaydan gami da bawa dubu wannan baiti na karshe da ya kawo hadisi ne wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito da Ibn Majah hadisi ne wanda Daraqutni ya hudo shi da Baihaqi hadisi ne mai inganci al-Imam Shafi'i a kalkashin wannan shi ma wanda ba cikin ta'alimin ba yake cewa dan saboda naga yana da a sharhin ya kawo wake wanda shi ma ci karin wancan yana goyen bayan wancan yana da amfani yace tagarrab anil awdan fi dalbil ula wasafar fa wasafir fa inna fil asfar khamsu fawaid tafriju hammin waqtisab ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidin fa in qila fil asfar zullun wa gurbatun mashaqqatu shamlin wartikabu shada'idin fa mautul fata khairul lahu min hayatihi bidari hawanin baina washin wa hasidi yake cewa al-Imam Shafi'i Allah mushi rahama yana da waqe masu yawa yana da diwanu Shafi'i yace tagarrab kai bakunta anil awdan gami da masaukinka kai mai neman ilimi fi talabil ula wajen neman daukaka wasafir kai bulaguro fa fil asfar khamsu fawaidin bulaguro akan neman ilimi yana da fa'ida guda biyar tafariju hammin yayewar bakin ciki ba wanda zai gami ya bakanta maka dan bako ne amma san ka balle wani ya bakanta maka yace waqti sabu ma'ishatin da kuma samun abin rayuwa wa ilmun da kuma samun ilimi wa adabun da ladabi duk wanda yayi yawan bulaguro zai samu ilimi mai yawa ba ma na karatun da tattahan ba wasu hubatu majirin da kuma abuta da mutanen kirki a bulaguro duk zaka gamu da su yace idan aka ce maka a cikin bulaguro akwai kaskanci da bakunta da wahala yace to mutun ya mutu a cikin wulakantuwa ta jahilci ya hiye mishi da a ce bai dauki wannan wahalhalin ba in baka dauki wannan wahalhalin ba to zaka gamu da wulakanci na jahilci yace wal ilmu wasilatun ila ma'rifatil kibari ilmi shine wasila zuwa ga sanin abun nan girman kai wa tawadu kasnar da kai wal ulfa da hadin kai wal ifa da kami kai wal israf da kuma israfi bannar dukiya wa taqatir da kuma qaburu wa gairi hada ma wannan a cikin wani ta'alimin babu shi yace wa kazalika fi sa'iril akhlaq hakanan cikin sauran dabi'u na hawal judi kamar kyauta wal bukhul da rawwa wal jubun da tsoro wal jara'a da tsauri fa innal kibara dan saboda girman kai wal bukhul da rawwa wal jubun da tsoro wal israfu da banna cikin dukiya haramun haram ne wala yumkinu taharruz anha babu yadda za a yi mutun ya kiyaye su illa bi ilmi hasai idan yana da ilimin su wa ilmu ma yudadu hada ilmin abin da ke kishi ya abin ne fa yuftaradu ala kulli insanin ilmuha farilla ne ga kowane mutum ya karance su ɗan uwa mu yadda wannan babban malami yake mana bayani akan wajibcin neman ilimi yace wa qarsan nafas sayyidul imamul ajal babban malamin wannan al ustazu shahir nasiruddin abul qasim kitaban ya wallafa littafi guda a cikin fil akhlaq a cikin sanin dabi'u yace wani imama sanafa ma dalla da abin da ya rubuta wannan malamin shine Ar-Ragib al-Asfahani yake ni ya hade shi da wani sunan da ba kowa san shi ba shine Ar-Ragib al-Asfahani mai al-mufaradat fi garibil Qur'an yace fa yajibu ala kulli muslimin hibzuha wajibi ne ga kowane musulmi kiyaye su yace wa amma hibzu ma ya kawu fi ba'dil fi fil ahayin amma ilimin abin da ke abkuwa cikin wani lokaci fa faradun ala sabilul kifaya farilla ne akan farilla ta kifaya iza qamal ba'du idan wasu suka yi tsaye da shi fi baladatin a cikin gari saqada anil baqin ya fadi ga wasu kamar a ce ilimin gado ilimin kaza to wannan in wani mutum daya sani ya sauke ma sauran jama'a fa illa mai kun fil balad man yakumu bihi idan a garin duka ba a samu wanda ya san shi ba istaraku jami'an fil ma'asam dukkan su sun yi sun tare cikin sabo fa yajibu alal imam wajibi ne ga shugaba na musulman an yi amurahun bizalika umarce su cewa garin nan duba mu da malamin gado ko malamin kaza to a tashi wani ya je ya nemo ilimin wannan wa yajbaru ahlul baldati ala zalika tila sama yan gari akan su nemi wanda zai san wannan sanin kila aka ce inna ilmu ma ya kawo ala nafsihi ilimin abin da ke abkuwa mutum fi jami'il ahwal cikin dukkan halaye bi manzalati ta'ami kaman misalin abinci ne la budda li kulli wahidin min zalik ba makawa ga kowa gami da wannan ilimin da ya bada misali na sallah tsarki a rawalla wannan a kowane hali kake suna abkun maka to kamar abinci yake ka sani wajibi ne yadda baka rabu da abinci baka rabu da shi yace wa ilmu ma yaqaw fil ahayin ilmin da ke abkuwa mutun cikin wasu halaye ba kowane hali ba bi manzilatid dawa'i matsayin magani ne ya hataji yuhtaji ilayhi ana buƙatar shi fi ba'd al awqat cikin wasu lokuta yace kamar ilmin gado ilmin wani abu su wannan wani lokaci ne zai su taho su zo su wuce su wannan babu matsala ba kowa bane ya zama wajibi akan shi wa ilmun nujum ilmin tawraru bi manzilatil marad shi kamar matsayin cuta ne fa ta'allumuhu haramun neman ilmin shi haramun ne li'annahu yadurru wa la yanfa dan saboda shi yana cutarwa bayya an hwanarwa sai dai gurgurun ilmin da mutun zai san abin nan zai san alqibla yace wal harbu an qada'illahi ta'ala ku gudu game da qadar Allah hukuncin Allah wa qadarihi da qadarashi gairu mumkin da ba mai yuwa bane dan ilmin tauraru ya nuna maka cewa kaza zai faru kaza zai faru ka kauce mishi yace kauce ma qadar Allah ba mai yuwa bane fayan bagi da kullu muslimin ya kamata ga dukkan muslimi an yastagila fi jami'i awqatihi ya shagalta cikin dukkan lokutan shi bi zikirillahi da zikirin Allah wa du'a'i da addu'a wa tadarru'u da kaskantar da kai wa qira'atul qur'an da karatun qur'ani wa sadaqati da sarkoki addafi alil bala wanda ke tunkude bala'i yazo a hadisi wa salatu yace wa yas'alu Allah ya roki Allah al'afwa wal afiya rangwame da lahiya fi dunya wal akhirah cikin duniya da lahira liyasuna Allahu anhu al-bala dan Allah kiyaye mishi bala'i wal afat da cuce fa inna marzuka du'a dan duk wanda aka arzuta da yawaita addu'a lam yuhramul ijaba ba haramta mishi ba karbuwa in kana mai yawan addu'a to Allah madaukin sarki wata ranka dace da lokacin ijaba Allah ya karba maka fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahala idan bala'in da Allah ya kadarta zai same ka ba makawa yace walakin ibrullahu alaihi sai dai Allah madaukin sarki zai warkar da shi game da wannan bala'in sai ya kawo maka shi amma kuma ya baka waraka wa yarzuqu sabr bi barakati du'a Allah ya arzuta shi da hakuri dan saboda albarkar wannan addu'a da yake yi Allah zai dauke mishi yace fa yujuzu zalika hakanan ki yace Allahumma iza ta'allama minan nujum qadar ma ya'rafu bihi al-qibla sai idan ya san ilimin tauraru daidai gurgurdan abinda zai san al-qibla da shi wa awqatus salah da lokuta na sallah fa yujuzu zalika hakan kin ya halitta da irin wannan maganganu na al-Imam Zarnuji ake sanin cewa ba karamin malami bane dan saboda tasarrufat na kalmomi da maganganu ko da zube ne mutun zai yi na maganganu daga nan ana iya gane matsayin ilimin shi da kuma kimar da Allah ya bashi daga wannan a maganganin shi mutun zai san cewa malamai suka tabbatar da ba karamin malami bane rubuce rubuce kawai ne bai yi ba wa amma ta'allumul ilmi tibbi amma neman ilimin magani fa yujuz ya halitta li'annahu sababun min al-asbab dan sababi ne daga sababba tunda ya hana kauce neman ilimin da zai kauce ma kadara kaka yi tunanin har neman ilimin magani ya haramta yace fa yujuzu ta'allumuhu ya halitta neman ilimin shi ka sa'irul asbab kamar sauran sababba wa qad tadawa annabi sallallahu alaihi wasallam haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magani shi da karan kan shi kamar dake cikin hadisin imamu ahmad da tirmizi da darimi da ibnu majah wa qad hukiya an rawaito an shafi'i daga shafi'i rahmatullahi alaihi allah ji kanshi yace al-ilmu ilmani ilmi kashi biyu ne ilmul fiqh lil adyan ilmin fiqh dan saboda addini wa ilmul dibb lil abdan ilmin kuma magani dan saboda gangar jiki wa ma wara azalika bulgatu majlis wanda ba wannan ba kuma kai guzuri ne na zaman duniya yace wa amma tafsirul ilm amma fasara ilmi ya gama mun da faral ilmi da sharaf kin shi kuma mahiyatul ilmi me ake nihi ma da ilmin yace amma fasara ilmi yana nihin ta'arifin shi fa huwa sifatun shi ilmi wata sifa ce yatajalla biha al-mazkur liman qamat hiya bihi kama huwa wanda ya abun nan da muka ambata wanda yake ba wanda ya same shi zai daukaka da shi duk wanda yayi tsaye da wannan abun da aka ambata ma'ana wata sifa ce wanda ya dauke ta kawai zai samu daukaka wal fiqhu shi kuma ilmin fiqhu ma'rifatu da qa'ilikil ilmi shine sanin da qa'ik na ilmi ma'anawil ilahi tare da nau'i na magani jujazani a cikin ta'arifat haka ya kawo Allah mushi rahama ta'arifin ilimi ne yake so ya kawo mana ilimi da ma'arifa in an ce ilimi ma'arifa shi abu ne mai hwadi shi kuma ilimi shi yake sa a tace ma'arifan nan ta zamana sahihiya yace Abu Hanifa yake cewa al-fiqhu ma'rifatun nafsi fi fiqhu shine ilimi shine kawai sanin karan kanka waye kai malaha wa ma alaiha mike kanka na haki kuma mike kanka wanda ya kamata ka bada kamar yadda tura suke cewa sanin durwa e difuwa ka san haƙinka kuma ka san haƙin wanda ke sabke abinda zaka kai ma da naka kuma da wanda ya kamata ka bada wa qala yake cewa mal ilmu illa al-amal bihi ilmi ba komai bane sai aiki da shi wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil aiki da shi kuma shine barin duniya a dunhari lahira fa yanbaghi lil insani ya kamata ga mutun Allah ya gufulu annafsi kada ya rabkana ga kanshi wa ma yanfa'u hada abinda zai amhanar da kanshi wa ma yadurru hada abinda zai cutar da kanshi fi awwaliha wa ukhraha cikin harko cifi ulaha wa ukhraha cikin duniya shi da lahira shi wa yastajlibu ma yanfa'u haye ne mu jayo abinda zai amhane shi wa yastanibu amma yadurru haye ne sanci duk abinda zai cutar da ran shi kai la yakunu aqalu kaddan saboda kar hankalin shi ya kasance wa ilmuhu da ilimin shi hujjatun alaihi hujja ne akan shi kai ilimin to kai aiki kai zama na hujja akan ka fa yazdadu uqubatan sai ƙara uquba yace na uzu billahi min saqdi muna neman tsarin Allah ga hushin shi da uquba shi wa qad warada haqiqa yazo fi manaqibil ilmi cikin darajoji na ilimi wa fadailihi da fadlar shi ayatun wa akhbarun sahiha ayoyi da hadisai sahihai mashahura wanda suke shahararru mun gansa a cikin sunan darimi yace lam nastajil bi zikriha bazan mu shagarta da ambatan su ba kai la ya dulal kitab dan saboda kada littahin yayi tsawo haka ne kuma abin da ya faɗa hadisai da dama akwai littahi wanda aka yi ina da shi ya kai wannan guda duka ayoyi da hadisai da sharhin su wanda suka zo akan farala ilimi da rashin da kima shi yasa yace suna da yawa ba sai shaya shigarta da kawo su ba dan saboda kada littahin ya yawaita wannan shine fasali na harko da muqaddima shi da yayi al-Imam Zarnuji Allah mushi rahama Allah ji kanshi da gafara darasi na gaba sai mu tashi fasalin finni yace fi halit ta'allum abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mu dukin sarki yayi mana gafara subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi